M-Charipi. Celebrate. Everybody come to celebrate. Mazada mata mi corporate. Wasama kazono bi fighto. Jigile da sunan shi kaito. Kidan ne sunan shi lawada, lawada, lawada e. Waka da suna itama, lawada, lawada e. Kidan ne sunan shi lawada, 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 lawada e. Waka da suna itama, lawada, lawada e. Kasahima in konga dai hamma barci ya sani cikin zama sai ka shawiya sai ka joniya aboki sannan zaka yi dariya zo ga gaskiya an yi walƙiya da ina zo ma bayan an shawiya everybody come to celebrate maza da mata mi corporate wasa mu ka zo no be fighto sunan shi kaito kidan ne sunan shi lawada 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 e waka da suna itama lawada lawada e kidan ne sunan shi lawada 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 e waka da suna itama lawada lawada e suna itama lawada lawada e kidan nan sunan shi lawada 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 e waka da suna itama lawada lawada e em chari pi
Smoke.